africaine à ces problèmes africains qu'on pouvait trouver aussi comme.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Maryam Dauda. Sauraron abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau Juma'a ta babbar rana 23 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun dauki matakin rage yawan kudaden da marasa lafiya ke biya asibitocin gwamnati da kaso 50 cikin 100. Za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamuran tsaro da Hassan Maina Kaina zai gabatar mana. Za mu bude layukan wayar mu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kamar ko da yaushe lambar ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma fa sai bayan an sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. An ci gaba da gwabza fada a tsakiyar zirin Gaza a yau Juma'a. Duk da cewa kasashen Amurka, Qatar da Masar na ta kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. An ji karar manyan makamai da manyan bindigogi da aka harba da asuba a kusa da gabashin dayar Albala a wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran AP ya dauka, inda jama'a suka kaurace wa tituna a birnin Khan Yunis kuma da ke kudancin kasar. An kashe mutane hudu a wani hari da Isra'ila ta kai da safe wanda ya taba motar su, a cewar kakakin hukumar tsaro da ayyukan gaggawa ta Palestine Muhammad Basal. Basal ya fada a yammacin jiya Alhamis cewa an kashe mutane 24 a ranar da ta gabata a wasu harhari da yawa da sojojin Isra'ila suka kai a sassan zirin Gaza, ciki har da birnin Gaza daga arewa da kuma Khan Yunis daga kudu. Ya ce harharan sun kuma jakkata mutane da dama amma bai bayyana adadinsu ba. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya kai ziyara Kyiv a yau Juma'a don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky makonni bayan da ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin a Moscow. Ziyarar zuwa Kyiv ita ce ta farko da wani shugaban India ya kai kasar tun bayan da Ukraine ta fice daga tarayyar Soviet a shekarar 1991. Ziyarar ta Modi dai na zuwa ne bisa ga gayyatar Zelensky, wanda bai ji dadin ziyarar da shugaban na India ya kai Moscow ba a farkon watan da ya wuce. A wata sanarwar haɗin gwiwa da suka tura wa manema labarai gabanin tattaunawar, Modi ya ce ya je birnin Kyiv ne da sakon tayin samar da zaman lafiya, kuma ya yi kira ga Russia da Ukraine da su tattauna don warware rikicin. India da Russia na da daddadiyar dangantaka a tsakaninsu, kuma suna gudanar da tarukan shekara-shekara tun daga shekarar 2000. Kodayake ziyarar da Modi ya kai Russia a watan Yuli ita ce ta farko a cikin shekaru biyar. Modi ya faɗa wa Zelensky cewa a shirye India take ta taka muhimmiyar rawa a duk wani kokari na samar da zaman lafiya, kuma ya ce zai yi hakan da kansa a matsayinsa na aboki. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Najeriya ta sanar da cewa ta gano wani wawa keken rami a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur. Mallakar masu satar danyen mai suna kuma tace shi taba rauniyar hanya. Girman ramin dai na iya daukar litar man diesel akalla miliyan 2. Rundunar ta faɗi cewa masu satar danyen man na amfani da wasu na'urori a ayyukansu. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto daga yankin Niger Delta.
Major General Jamil Abdulsalam shine shugaban rundunar sojan Najeriya a runduna ta 6 da ke birnin Port Harcourt.
What we found out was quite revealing and striking in the sense that the oil chiefs has moved away from normal way of using metal press pan.
Yana cewa ne mun gano wani babban rami a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Mun gano tsarayin mai da ke amfani da wasu sabbin dabaru wajen sakar danyen mai. mun lalata akalla manyan duraruwa guda 500 na danyen mai wadanda kuma bayan sun tace shi ta bayan fage zai zama kimanin litan gas akalla miliyan 2 bisa ga haka dai rundunar ta sojan Najeriya ta ce a tsaye take wajen ci gaba da gudanar da sintiri a sassa daban-daban na yankin Niger Delta domin dai kawo da barayin danyen mai Alhaji Musa Sa'idu dake da masaniya kan badakalar satar danyen mai a yankin na Niger Delta yace
ni ne national coordinator na IPMAN kungiya ce mai safaran mai ba wanda yake da haƙi hana wannan satan mai wanda ba mu kai mai takarda ba da barayin da sunan su har da sojojin ma da suka sa hannun su a ciki ba ai komai ba laifinmu ma aka gani in dai shugaban kasa yana so a kawo ƙarshen wannan abu ba wuya yau mun san barayin mai mun san inda ake loading man
da hakan kuma naji ta bakin wasu waɗanda a koda yaushe ke faduwa a yankin na Niger Delta domin hada-hadar danyen mai tare da tace shi ta bayan fage
yes ni ne Muhammad Arab mun muka samu amnesty muna yi in kace ana yayi daban ne muna yi mu din muke mu da muka aje makamai mu din muka yi kafin kama na su wani manya-manyan mutanen mu ne ba zai taba tsaya ba sai da a ci a rusa karai akai akwai mutanen da su siya kaya sun aje in an rusa wannan zan replace din sa da dare
ya harkan ta na openly gaskiya yanzu abin yayi zatabi da hukumomi daban-daban sun zo irin wani sabon fiska
halayyar barayin danyen mai dai a yankin na Niger Delta na ci gaba da kawo mu Najeriya na kasu Lamido Abubakar Sokoto mudar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla yanzu kuma za mu bude taskar rahotannin mu Hukumomin jamhuriyar Nijar sun ɗauki matakin sassauta yawan kuɗaɗe da marasa lafiya ke biya asibitocin gwamnati da kashi 50 cikin 100 yayin da za a fara karɓar haihuwa da wankin ƙoda kyauta a ci gaba da bullo da matakin inganta rayuwar talakawan ƙasar wakilin muryar Amurka Sulaiman Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani
Taron majalisar ministoci na yammacin Alhamis ne ya bada sanarwar yanke shawarar bullo da matakin rage kashi 50 daga cikin 100 na kudaden da marasa lafiya ke biya a baya a asibitocin gwamnati. Matakin ya shafi kwantar da marasa lafiya a asibiti, ganin likitoci da gwaje-gwaje da bincike irin na na'urar radio X-ray da dai sauransu.
Cette nouvelle tarification consiste à une réduction de 50% des coûts actuellement pratiqués dans les formations publiques de santé.
Haka kuma hukumomin na Niger a ƙarshen wannan zama sun yanke shawarar shimfiɗa tsarin karɓar haihuwa kyauta a irin waɗannan asibitoci da zammar sassauta wahalhalun talakawan ƙasar musamman na yankunan karkara. Shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da yara SOS Fair Madam Ahmed Maryama Musa ta yaba da wannan yunkuri
mata suna ma shugaban ƙasa godiya da gwamnatin shi gaba ɗaya da suka dauki wannan matakin zai kawo mana sauki haba kadan ba saboda kudin wannan ne a da da mata ke biya ba su san zuwa gidan likita su yi awo balantana ma aiwa tunda yawanci mutuwa da ake samu na mata da jarirai rashin zuwa awo da rashin zuwa aiwa gidan likita shi ke kawo shi
a baya masu fama da cutar koda kan biyan jika 150 na sefa don ci gaba da samun wankin koda har inna masha Allahu to amma a bisa la'akari da yadda biyan irin waɗannan kuɗaɗe ke zama jidali ga marasa lafiya yasa gwamnatin yanke shawarar fara wannan aiki kyauta abinda na Yusuf Jumarau Jigo a kungiyar MPCR ya bayyana a matsayin babban alheri
saboda ciwon kwada ciwo ne wanda shahar mutane da dama a shingurin Niger idan ya same ka wani lokaci mutane sai su rasa za su yi mun ga da suke wahala bisa yadda ƴan uwa ke jagarniya da kokowa na kullun a sama musu wannan kuɗi su ce su yi wannan dialysis kuma bancin shi ga magani wanda suke saye yau sai mu shinshina ma wannan gwamnati kuma mu ce Allah ba su ƙarfin gwiwa an yi abin da lalle ya shahe kuka hawaye mutane da dama abin murna ne
gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a fannin kiwon lafiya wato RASIN wacce ta nuna farin ciki kan wannan mataki ta gargaɗi hukumomi game da buƙatar zuba ido akan wannan sabon tsari ta yadda jama'a za ta mori abin da aka yi domin ta a bisa la'akari da yadda a shekarun baya shirin bada magani kyauta ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 ya sha ruwa Ila Mamadu shine sakataren RASIN
yawanci mun ga inda gwamnati ke dauka alkawali sai ce za a kaza amma kahin unhwanin ke saukowa ko alherin ke saukowa ya kawo ga al'umma yana daukar lokaci idan ya kamaci wanga decision da aka dauka an bita kuma da matakai wanda za ya sa al'umma sun unhwani da wannan abun gaskiyar lahiya sannan kuma kamar yadda nace na biyu su likitoci ya kamaci a ce an kawo musu goyen baya an killace kuɗi wanda za a sayi musu kayan aiki an killace kuɗi wanda za a sayan magani isasshe da za a sa cikin likitocin nan
daga ranar 1 ga watan Satumba 2024 ne za a fara zartar da wannan mataki a asibitocin gwamnati manya da kanana Sule Mumuni Barma mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC da kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na boihausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook X da kuma Instagram yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe domin Hassan Maina kai ne gabatar mana da shirinmu na gaba
Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro a yau zamu karkatar da akalin shirin ne akan kisan gilla da ƴan ta'adda barayin daji suka yi wa mai martaba sarkin gobir Alhaji Bawa Isa to madalla a shekarun jiya ne aka samu tabbacin mummunan labarin kisan gilla da irin na rashin imani da ƴan ta'adda barayin daji suka yi wa mai martaba sarkin gobir na sabon birni da ke jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Bawa Isa da farko ga wakilinmu Muhammad Nasir daga birnin Shehu da ƙarin bayani akan wannan kisa
sunana Umar Aliyu ajiyan gobir mai magana da yawun majalisar masarautar sabon na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi iko ne da iyawa ta yawa shugabanmu babanmu jagoran kasar gobirdu gaba ɗaya rasuwa da fatan ubangiji Allah shi mishi rahama shi da shi yahi mishi duk kulakure ne sannan waɗanda suka yi dauki nauyin waɗannan abubuwa sun kai mai su kuma su zauna ga su ga duniya
da misalin karfe 10:30 na daren Laraba ne dukkan dangin marigayi sarkin gobir suka tabbatar da cewa sarkin ya bar gidan duniya
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni nan mai magana ne kana shine kuma marakon gobir hakimin sabon birni domin mun tura wakilanmu sun je su kai mu mutanen na ƴan ta'addan nan kuɗin fansa an je da kuɗi miliyan 60 da babura guda daya bayan inda an kai alkawari da su an je gurin ana zuwa wurin suka zo da Kabiru suka nuna cewa Allah ya yi mu mai girma sun gobir da su a kan jiya kuma sun binne su a wurin
tunda misalin karfe 2 na rana ne aka fara samun labarin rasuwarsa ta hannun magajin garin Gobir Shu'aibu Gwanda Gobir
a yanzu nake samun labari daga Shinkafi ta hannun magajin Shinkafi shi ya yi min confirmation wannan yace ya aika tunda ake magana da mutanen nan wanda ya ji ya iske gawan sarkin Gobir jiya da al'asar aka harbe shi
sai dai duk a lokacin dangin sa ba su sallama suka tabbatar da kisan sa ba kamar yadda ɗansa Sarajo Isa Bawa turakin Gobir yake bayani
a wayan ba su da tabbaci suna Sokoto kuma still yanzu muna communicating da wayanda sun ka ce wurin nan sun ce saura kada yanzu na yi magana da su sun ce min saura kada da Allah mu ƙara hakuri sannan kuma shi ɗayan ya nuna min wanda aka communicating da waya ya nuna min wallahi ya nuna su ya ce ya ji murya shi
bayan tabbatar da rasuwar tasa iyalansa sun samu kansu cikin rudu da tashin hankali a cewar wasu daga cikin su Hajiya Umma ita ce mai ɗakin sa da ta bayyana cewa
rasuwa ta yanzu sai dai ni hankali da duka ƴan uwa kowa shi hankali Allah siyahe mishi, siyahe mishi kura kulansa. Allah siyahe huta.
Ito kuwa Aisha, zaman niyateki ga sarkin.
Mutuwa wanga itashu, utashu umuni chikin tashi ahankali. Tenda miki aduna umutawishi ga tashi ahankali baka mayara wanga. Si akwe minamu, karatina akwe minu, ya awlada ni. Ina lula tasa mili shini kegiru hadia teya ni mukwe na luku bayada. Zainya loha mana asili, tenda miki aduna abitama na abande bata nyo rayu apa. Muna rungu ubanjiji de. One day, send them father to take one hundred and like a good actor. The shooting the Gadunia Kamushida.
Al Oma de Asaban Bruni, Nachigaba, the Zaman Zulimi, Tarenda Jada Day in Kira, Akamas Russian Soro, Duke Dekis and Jamasana Kiramba Ekumiba, Harkatega Chora, you were Serki,
one Abayamuni, Dakamuki Karakira Gomati, the Kauman at Loki, a one day Kinaman Agassanso, German when the Matanisola won't add the Muya, Kuno Abu Potensity, Kulunka, Ruaiki, Eda Abaya Kuarukuma, Amemok. Kwa wacce mataki akai babu wani mataki da aka duka sai dai jira mi zai saki horuwa kullun kashewa akai akama akashi akama akashi talakawa guda nawa a cikin dokar daji wanda sun kama sun daure mata guda nawa
yan Najeriya dai yanzu haka suna ci gaba da nuna alhini akan wannan lamarin kamar yadda suke tawallafawa a shafukan su na sada zumunta
Basharu Altine Guyawo Isa dake zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto ya dade yana daga murya akan aika aikar yan ta'adda a gabashin Sokoto
wannan al'amari da ya same mu gabacin Sokoto musamman kananan hukumomin Sabon Birni da Isa ai ba bakon al'amari bane abinda ya sashi ke bako gare mu saboda mu ba mu yi zato yan bindiga za su iya cin zarihin magabata irin mai martaba sarkin gobir ba Allah shi gafarta mashi Allah ya sa ya huta kuma Allah ya sa ya yi shahada wannan kamu da suka yi mashi suka rike shi kuma yau aka waye gari suka kashe shi haka Allah ya kaddaro da shi wannan yanki namu musamman gabacin Sokoto Isa da Sabon Birni babu shakka wannan al'amari ya faru ga sarkin gobir gaskiya na amma ire-iren wannan ya sha waruwa ga al'ummar tamu yau shekara 12 muna ciki mun yi magana swahe mun yi magana rana mun yi magana marece babu lokacin da ba mu yi magana ba muna jan hankalin hukumomi da gwamnati su da Allah ya dora mu alhakin kare rayuka da dukiyoyin al'umma duka waɗanda yan bindiga su Halilu su su bella turji duka gabacin Sokoto suke kuma suna nan da karihin su da makaman su da dukiyoyin su kuma an san inda suke wannan ba boyayyen al'amari bane
shi ma Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya group captain Sadiq Garba Shehu ya ce wannan kisa da aka yi wa mai martaba sarki babban abin tashin hankali ne
abu ne mai tada hankali amma bayan tausaya mu wannan bawan Allah da duka mutanen kasar gobiyar sai mu ce wannan fa daya ne daga cikin mutanen da suke hannun yan fashi ko masu satan mutane kuma suna cikin ukuba shi nashi dole mu tausaya mishi amma nashi ya fito fili ne saboda babban mutum ne kuma mai jama'a karkashin shi wanda ake ganin ya wuce ai mishi wannan wulakanci amma akwai dubban mutane har da muke magana nan mata da yara da maza da suke hannun waɗannan mutane wanda yake labarin su bai zo gare mu ba wato abin da nake so mu akali shine wato su dai yan fashin dajin nan wanda yake yanzu ma su ta'addan su ko kuma bannar da suke yi ya ma fi karfin na Boko Haram da suke arewa maso gabas din Najeriya wato a gaskiya ba sa ma shakka ko shayin jami'an tsaro namu ita gwamnatin Tinubu dole a fada mata gaskiya magana a fito a ce wai sha'anin tsaro wai ya ci gaba ko ya ci abun nan wannan ƙarya ce zalla
a jiya Alhamis ne kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga masarautar gobir da al'umma jihar Sokoto inda ke bayyana cewa kisan na mai martaba sarkin gobir wani babban laifi ne da ba shakka za a zakulo waɗanda suka aikata shi kuma su fuskanci hukunci shugaban Najeriya ya kuma tabbatar yan kasar cewa gwamnatinsa za ta kauda duk wani kalubalen tsaro da ke addabar Najeriya a halin yanzu group captain Sadiq Garba Shehu mai sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu dake birnin Sokoto Muhammad Nasir Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Hassan Maina kaina da shirin tubalin tsaro masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kamar da aka saba a duk ranar Juma'a babu wani maudu'i da aka saka duk wani abu da ke ciwa mutum tuwa ƙwarya zai iya kira ya bayyana mana lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850 muna sauraron ku waye akan layi daga jihar Kaduna
Hello, assalamu alaikum.
Alaikum salam. Da wa muke magana?
Sunana Ibrahim Alarama daga Riga cikin.
Sai Ibrahim Alarama muna jinka.
To, gaskiyar magana sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan abin da ya faru da cancin gobir abin ba daɗi matuƙa. Ina iyaka dai muna kira ga gwamnati a gaggawan zakulo waɗanda suke da hannu akan kashe wannan bawan Allah kuma muna kira ga gwamnati da kuma gwamnonin jiha da baki daya su duk mai yiwuwa su ga cewa sun kawo matsalan tabarbarewan tsaro da ake fama da shi saboda abin yana kan talakawa yanzu kuma ya fara fadawa kan manya to abin ba daɗi gaskiya a yi yanda za a samu nagartaccen zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya ga baki daya na gode
to mun gode Ibrahim Alarama daga jihar Kaduna waye alayi daga jihar Yobe
assalamu alaikum kuna tare da Garba injiniya daga garin Dabce
to Garba injiniya muna jinka
to mu da muna kira ga shugabanni a taimaka mana da Allah saboda ambaliyar nan ana cewa ba taimaka ga yunwa dan haka a ci gaba da roƙon Allah eh Allah ba mu zaman lafiya
to amin amin
Allah ku tsaya lafiya ana tare da Garba injiniya garin Dabce jihar Yobe
to mun gode Garba injiniya da fatan shugabanni sun ji wannan koke naku yanzu za mu leka jihar Nasarawa waye akan layi
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
Kuna tare da babawa ne mai agogo wurin garin Gitata wato karamar hukumar Karo a nan Nasarawa.
To babawo muna jinka.
Alhamdulillah naji abin nan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan wannan bawa Allah sarkin nan da aka yi shi muke so yi bayani akan wato a jidan nan da cewa wato mu dai Najeriya har kullun sai dai a rika kace sai Allah sai a rika cewa muna alfini muna kira da shi shugaban kasa wato babban abin da ya kamata a fadauka fa anan shine maganar tsaron nan tsakani da Allah ba zai so a ce arewacin Najeriya ta zama wani iri kowan lokaci sai dai a rika cewa muna ana alfini wata gwamnatin bayan ma haka aka ce ana alfini ina alfini kuma wayannan bayan Allah nan in zama za a yi su a zauna da su mana a san menene damuwarsu in kuma wani mataki za a ɗauka ya kamata ba a faɗo su mataki irin wani abubuwan da suke faruwa Allah dai ya gaya da sauƙi.
To amin mun gode babawa daga jihar Nasarawa yanzu za mu leka jihar Jigawa. Waye akan layi?
Kuna tare da Rabi'u Taura.
To Rabi'u Taura muna jinka.
Babban abin da zan yi tsokaci akan ma'ara'in albarkacin faɗar ra'ayin baki wani memba ɗin mu mai suna Alhaji Garba Wodil Alhaji Garba Tudun Kosa Wodil akwai abin ya faɗi albarkacin bakinsa tare da bayan an yi tare da shi da kwamishinan lafiya a nan Radio Kano to bayan ya faɗi albarkacin bakinsa akan matsalolin da suke faruwa a ainihin babban asibitin Wodil sannan da wasu yara 'yan casual wanda ba sa samun kuɗaɗensu na casual ya yi roƙo ga ainihin kwamishina na ainihin lafiya na Kano ya duba wannan al'amari da kuma matsalolin da suke faruwa a asibitin Wodil to bacin ya gama ainihin maganganunsa na ainihin neman biyan bukata sai aka samu aka kai shi kotu a nan cikin Wodil to saboda haka ƙungiyar masu buga waya na nan Radio Kano da Jidai Najeriya ba su ji daɗin wannan abin da ya faru da Alhaji Garba ba Alhaji Garba.
To mun gode Rabi'u Taura daga jihar Jigawa yanzu za mu leka jamhuriyar Nijar waye akan layi.
Assalamu alaikum muri Amerika kuna magana da Umma Mala Ali shugaban kungiyar muri Arewa a Dogon Titi a cikin jamhuriyar Nijar.
To muna jinka.
Ina ra'ayi da kuma wannan ambaliyar ruwa da akwai cikin Nijar ya kamata a yi gargaɗi gwamnati.
To da alama mun rasa wannan layi daga jamhuriyar Nijar. To yanzu mun samu lambar mun samu kira daga Niger waye akan layi
mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimma mai kujeri karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To Alhaji Muhammad muna jin ka.
To da farko ina miƙa ta'aziyya ga fadan mai martaba sarkin gobir Allah ya mashi gafara. Ina miƙa ta'aziyya na ga mutanen da suka samu ambaliyar ruwa wanda ruwa ya makalla musamman jamhuriyar Niger da Najeriya. Allah kuma ya maida arziki, Allah kuma ya kawo sauki. Kuma ina ƙara kira ga mutanenmu da in za su gini da Allah su daina toshe hanyar ruwa, kuma a riƙa daina zubar da shara a kan hanyar ruwa domin yana kawo irin wannan ambaliyar ruwa. Ga ruwa na ana tsawa ma da shi, saboda haka ina ƙara miƙa godiya ga wanda Allah ya suka samu wannan ta'allaki na ruwa. Allah ya maida musu hukumar gidan rediyo Amerika.
Amin, mun gode Alhaji Muhammad. Yanzu za mu leka jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar, waye a kan layi?
Salamu alaikum, ba Zandar ba, Katsina.
Ok, Katsina, to muna jin ka.
Wasu rana Umar Musa ne mu da karuwa kuma sandan. Da garin da nake magana tsaro, Allah Ubangiji ya kawo mana sauki.
Amin.
Yi wancan bawan Allah, Allah Ubangiji ya jiga shi sarkin gobe.
To, amin.
Amma dai a tuna akwai talakawa da yawa, wannan duk babban mutum ne, shi yasa abin ya bayyana ko ina ta bayyana a kajiya ko ina duniya ta ji. Amma ba zan bayi Allah nawa ne a hannun mutanen nan ba, wanda ake kashewa da wanda ake suke tara hannu zai zaga.
To mun gode, to mun gode. Yanzu za mu leka jihar Kaduna, waye a kan layi?
Adamu Musa ne.
To Adamu Musa, muna jin ka.
Yana mutanen jihar Jamfarin nan abin jade ne, Allah Ubangiji kuma ya tuni asirin masu wannan aiki.
Amin.
Allah Ubangiji kuma ya sa wancan ya fita.
Amin. To mun gode Adamu Musa daga jihar Kaduna. Yanzu za mu leka jihar Katsina, za mu sake koma jihar Katsina, waya kan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Baraka da dare, an wani lafiya?
Lafiya kalau.
Ana aikin suna kiran ka daga kasu da kala gama.
To muna jin ka.
Da sabon tafiya ta da wannan tabbato mai martaba sarkin gobir Ubangiji Allah ya ji kanshi, Allah kuma ya gafarta mai.
To amin.
Sai dai yau mun tashi da wani abin mamaki a Najeriya nan, jaridun mu yau da wani labari na cewa dan nan sarki ya
zo ya ce, to da alama line na sadi, muna dan samun tangarda. To muna godiya ga dukkan waɗanda suka kirawo layin mu suka bayyana ra'ayoyinsu.
To a takaice, an ci gaba da gwarza fada tsakiyar zirin Gaza a yau Juma'a, duk da cewa kasashen Amurka, Qatar da Masar na ta kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. An ji karar manyan makamai da manyan bindigogi da aka harba da asuba a kusa da gabashin da'ir albala a wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran AP ya dauka, inda jama'a suka kauracewa titina. A birnin Khan Yunis da ke kudancin kasar, an kashe mutane hudu a wani hari da Isra'ila ta kai da safi, wanda ya taba motarsu, a cewar kakakin hukumar tsaro da ayyukan gaggawa ta Falasɗinu Mahmud Basal. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya kai ziyara Kyiv a yau Juma'a don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, makonni bayan da ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin a Moscow. Ziyarar ta zuwa Kyiv ita ce ta farko da wani shugaban Indiya ya kai kasar tun bayan da Ukraine ta fice daga tarayyar Soviet a shekarar 1991. Ziyarar ta Modi dai na zuwa ne bisa ga gayyatar Zelensky, wanda bai ji dadin ziyarar da shugaban na Indiya ya kai Moscow ba a farkon watan da ya wuce. Rundunar sojan Najeriya ta sanar da cewa ta gano wani wawakeken rami a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur. Mallakar masu satar danyen mai suna kuma tace shi ta bayan fage. Girman ramin dai na iya daukar litan man diesel akalla miliyan 2. Kuma rundunar ta faɗi cewa masu satar danyen man na amfani da wasu na'urori a ayyukansu.
To masu sauraro da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci baki daya sai aka kasance da mu da ƙarfe 6 na safin gobe Asabar inda za mu kawo muku wani sabon shirin na Abar ya huce yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Julia Description da ta taimaka ta da mana sauki da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya ma assalam.